ذكرنا بمقتدي أسل الوصول سيدي حبيبنا المبجلي قد كان خير من سلي قبل الوجود أولي ولم يكن من جندلي لأسنن المؤسلي لم يدر خير خلقي في خلقه والخلق سوى إله الحق من مالك المرسلي فشانه شان عجيب ورمزه رمز الحبيب رمز الحبيب للحبيب في العرف غير مشكلي kasa abuya balibibi kabani kaya inyabu kairi la ambiya rabi salati kakakaru mung aminu gashi ataru da alihi nasasun kwararu kauna gareshi abinyabu
marahaba ya shuga
Tijani dan uwan sa Sheikh Jilani Barhama gause ay kai nuni zulma arifi na dubani babana amban ruhi mai saita mu ya ba musulhi Sheikh Rufai ka zam sahihi da ka samu kake rabo Salam alayka ana uhibbu Salam alayka daha garibu Salam ala aminu najibu Salam alayka aya habibu Salam ala madahuru mahi Salam ala daha nazil jahi Salam ala maiba musulhi Lalida kaya abinyabu
Marahaba ya shuga
Sayyidi rahama ya sanyar gari mu kauni ya zama tsantsar rahama a wuta ya samar Sayyidi Abdullah Karimi ma'ana mahaifin tuhami ya nima domin asami mata ta kirki a bar yabo Shapama anatenema Ansamu hudia tagirma Sayida amina karima Maikwinya kandila azima Tadaidaita adaka kumai Sayidia aminta tamai Anyishiri adaka kumai Wanga hadi ya shayabu
Marahaba ya shuga
Shanima Bayan tari wada hirma Singi zamana suda girma Bayan awani loka chidei Sayyadiya inafinya jidei Patauchi ya inafunzu wada Yantapiyarda kwairabu sai data da musannan tafiyar yayin shiri a sannan zumban kwana na so arannan wayo ashe tafiyar faki nan har ya je shirin ya dawo Allah bai nufin ya dawo ciwon ajali ya kawo ashe kuma warsa ba rabo zati shike ba da dukan sabati ya cire dukanin zalati ilhaman rabu ta isheta nana tai rashin masoyinta garkuwa kuma sanyin gidanta kusani ta samu rabo sun aure ta ba iyaka ga alkairin ga tai dauka asken nabi bai da tamka kwanaki suna kare nisa alkawarin rabbi ya cika sa baiwar rabbu na ta kunsa wanda ya tare dukan yabo
marhaba ya shuga
akwai kasaita rabuna ya tsarkake ta babu laulayi irin na mata lokaci yana kusanto lamuna shi ba ko kanto malakan rabuna sun keto sun yi bisharar abin yabo sun zo matan annabawa sun zo Asiya Maryam mata zo kaina na tai mamaki naji zuwan babban sarki lokaci ya zo da sarki lokacin zuwan shayabo
marhaba ya shuga
soyi na raina cibinsa tana a yanke haske kam kamar da rana ya zo ya tsarkake ilahu da tsarkensa ma fasihu lali da kai mun subahu wallahi kai ne abin yabo manzon Allah Assalamuna alayka me dauke dukan ukuba Assalamuna alayka kai bai ga jalla rabba Assalamuna alayka wanda yazo da duka haiba Assalamuna alayka sayyidi abin yaba barka da sauka habibi katan halittin ilahi barka da sauka shafi'u mai cetan mu da hamahi marhaba da sauka karibu ya haihuwar asubahi lali da kai zamzamiyo da hakai ne abin yabo sallallahu alaihi wasallam